Jama'a, muna fata ku ne lafiya, ku muna tarbon ku ga shirin sashen Hausa na murar Amurka a wannan dare kan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da 31 da 41 da kuma 60 a Niger a tashar mu ta biyu Africa dake Yamai akan mita 102.5 zangon FM ko kuma gidajen radio masu zaman kansu na amfani da Far'a da Nomad da Sarauniya da Dalo da Kubaniya Kwani a duniyar gizo kuma a voahouse.com da kuma sashen Hausa.com. To jama'a, barkanku da wannan lokaci. Ne Ali Mustafa na Sokoto ta da Grace Alheri Abdul Muki nan domin kawo muku shirin na dare kuma na ƙarshe a wannan rana ta Laraba. Bayan mun gama kawo muku labaran duniya, za ku ji hukuncin da wata kotun soja ta yanke wasu sojoji a Maiduguri.
Wata kotun soja na musamman da ke zama a garin Maiduguri ta bada sanarwar daure wasu jami'an soja guda uku bisa wasu laifuffuka da suka aikata daban-daban.
To bayan wannan ne zamu nemi ra'ayoyinku ta wayar tarho, amma sai bayan mun gama shimfiɗa da rahoto akan ganin irin halin da Najeriya take ciki a yanzu, ko me ya kamata shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi da zaran ya sauka a Najeriya lafiya?
Muna kira ga shugaba Muhammadu Buhari waɗannan mutanen a siyasance ya aje su
da ya dawo ya kafa koti ta wata uku ta alƙalai daban, amma waɗannan alƙalan in su za su yi shari'a har abada ba zai taɓa samun yaƙacin hanci da rayuwa ba.
Idan shi Muhammadu Buhari ya ji baya iyawa, yana da mutane da yawa wanda ya amince musu, kuma mu ma in Najeriya mu amince musu kamar ɗan shi malaman Mandaura.
To kuma masu sauraron ku, muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan batu. Waɗanne matakai kuke ganin shugaba Buhari ya ɗauka idan Allah ya sa ya dawo gida lafiya, ma'ana wani ɓangare na mulkin sa ne ya kamata ya so mai wa faskulima? Za mu tsaya wayoyinku a layinmu na waya mai lamba alamar talawa da 1-2-2-2-5-5-6-5-5, kuma kada ku manta da yake Laraba ce, muna da labaran wasanni daga ƙasar Ghana duka da ya bayar labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau. Ga cikakkun labaran. Shugaba Donald Trump ya ce yanzu rundunar sojan ƙasar Amurka ba za ta bari waɗanda suka sauya jinsin su na asali su yi aikin soja a kowane mataki ba, abinda ya saura tsarin da gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Barack Obama ta samar bara. A jerin bayanai da ya yi ta hanyar sadarwar Twitter, Trump ya ce bayan na nemi shawarar jami'an soja da kuma ƙwararru na a fannin aikin soja, zan daina amincewa da waɗanda suka canza jinsinsu su yi aiki a rundunar sojojin ƙasar. Ya rubuta cewa tilas ne rundunar sojojinmu ta maida hankali kan samun gagarumar nasara, ba za a ɗora mata na wayar tsadar jinyar da masu canza jinsi suke jawo wa rundunar ba. Na gode, in ji shi. Wata cibiyar bincike Rand Corporation ta yi kiyasin cewa mutane 4,000 ne da ke aiki da rundunar sojojin Amurka suka sauya jinsinsu, sai dai Trump bai faɗi abin da zai faru da su ba. A halin da ake ciki kuma, shugaba Donald Trump ya sake jefawa Jeff Sessions, babban alkalinsa, baƙaƙen maganganu a caccakarsa ta baya-bayan nan kan babban jami'in dokar. A waɗansu rubuce-rubuce da Trump ya yi a shafinsa na Twitter, ya nemi sanin abin da ya sa Sessions bai maye gurbin Andrew McCabe ba, mai riƙon muƙamin babban jami'in hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI. Trump ya ce McCabe a matsayin abokin James Comey, babban jami'in hulɗan da ya kora a watan Mayu lokacin da yake jagorantar binciken shishigin da ake zargin Rasha da yi a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka gudanar da nufin taimakawa Trump ɗin ya kada 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. Trump ya ce McCabe ne ya jagoranci binciken da aka gudanar bara da ya wanke Clinton da laifin dangane da amfani da hanyar aika saƙonnin email na ƙashin kanta lokacin da take sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Ya ce McCabe ya karɓi gudunmuwar maƙudan kuɗi na tallafi wa matarsa da ta tsaya takara daga wurin Hillary Clinton da wakilanta a yashe fadama. Rahotannin kafofin watsa labaran Amurka na nuni da cewa makarraban fadar White House sun yi ta kira ga Trump ya daina caccakar Sessions da yake yi a kullum, wanda ya kasance fitaccen ɗan siyasa na farko da ya goyi bayan Trump ɗin bara lokacin da yunkurinsa na neman tsayawa takarar shugabancin Amurka bai kaima nasara ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Laraba, Majalisar Dattijan Amurka da Jam'iyyar Republican ke jagoranta za ta kada kuri'a soke fitaccen tsarin kiwon lafiya na shugaban kasa Barack Obama, wato tsohon shugaban kasa Barack Obama, yunkurin da yanzu zai soke tsarin Obama kiya da ya samar da inshora ga miliyoyin Amurkawa, sai dai ba za a maye gurbinsa ba. Waɗansu 'yan jam'iyyar Republican suna bayyana damuwa cewa soke dokar ba tare da maye gurbinta ba zai sa miliyoyin Amurkawa rasa inshora, wani yunkurin da bisa ga dukkan alamu ba shi da goyon baya sosai. Majalisar Dattijan tana kyautata zaton kada kuri'a a ƙarshe kan dokar kiwon lafiya cikin wannan mako. Shugaban majalisar, wato shugabannin majalisar, suna kuma nazarin gabatar da wani kuduri da zai su kira tsamirarren kuduri da zai soke waɗansu sassan tsarin inshora kamar harajin da aka sarawa waɗanda ba su da inshora da kuma cibiyoyin kasuwanci da ba sa samarwa ma'aikatansu inshora. Idan 'yan majalisa suka amince da kudirin, ba za a shawo kan matsalar kiwon lafiyar kasar ba nan da nan, kamar yadda tsohon daraktan harkokin sadarwa na fada White House Anthony Sakaramuchi ya shaidawa tashar CNN a yau Laraba.
Kun sha labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu sai rahotanninmu, kuma za mu fara ne a Maiduguri, inda wakilinmu da ke cin Haruna Dauda ya aiko mana rahoton da ke cewa wata kotun soja ta yanke wasu hukunce-hukunce a kan wasu sojoji.
Wata kotun soja na musamman da ke zama a garin Maiduguri, ƙarƙashin jagorancin Mai Shari'a Lieutenant Colonel Adamu Hassan Jahun, da ke walakabi da President of the Court, ta ba da sanarwar ɗaure wasu jami'an soja guda uku bisa wasu laifuffuka da suka aikata daban-daban. Shugaban kotun Lieutenant Hassan Jahun ya dai fara ne da bayyana hukuncin wasu jami'an sojan guda biyu da wani da ake cewa Safa Eric da wani mutum guda da kuma aka zarga da wasu laifuffuka daban-daban har guda biyar, ciki har da karkata sashi na musamman guda 2,136, wasu manyan sashen banya banyan bindigogi masu sarrafa kansu da kuma haɗin baki don karkatar da waɗannan arsashe da ma wasu laifuffukan guda biyu na daban. Mai Shari'a Hassan Jahu ya ce an kama waɗannan mutane ne a wata tashar mota da ke garin Jimeta a jihar Adamawa da ake kira Jimbutu Motor Park, lokacin da suke cikin motar gida kuma suna tafiya ne ba sanye da kayan sarki ba, yayin da suke duke da waɗannan arsashe da arburushe masu ɗimbin yawa wanda kuma hakan ya saɓawa doka. Ya ce don haka ne aka yanke masu wannan hukunci kamar haka.
Tuba Eric Wokore and Tuba Makoli Fortune as follows: count 1, 10 years imprisonment; count 2, 3 years imprisonment; count 3, 3 years imprisonment.
Yace Safa Eric Omokore da Pamakoli Fortune, laifi na farko shekara 10 a gidan yari, laifi na biyu shekara 3 a gidan yari, laifi na uku ma shekara 3 a gidan yari, laifi na hudu shi ba shekara 4 a gidan yari, sannan laifi na biyar shi ma zai amuku daurin shekaru 2 a gidan yari. Amma duk wannan sai an samu amincewar hukumar soja ta kasar, kuma wannan daurin zai tafi ne lokaci guda, wato ma'ana shekaru 23 uku kowannen ku. Da kuma yake zantar da hukuncin Corporal Garba Sa'idu wanda shi ma yake zuga da kokarin karkata sashi har 2,800.
And hereby sentence you Corporal Garba Sa'idu as follows: count 1, 5 years imprisonment; count 2, 5 years imprisonment. Please note the sentences are drawn consecutively.
Yace na yanke maka hukunci kai Corporal Garba Sa'idu shekaru 5 a laifi na farko da ake zargan ka da shi, an kuma kara maka wani shekaru 5 din a laifi na biyu, wannan dukkaninsu zai tafi ne lokaci guda. An dai zargi Corporal Garba Sa'idu ne da birne wasu asashe a cikin haraban jami'an sojan inda ake kira Sabin Dip, da aka ce ya birne a asashe 1,400, sannan kuma ya karkata wasu guda 1,400 inda ya boye a wata gidan gona. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaishe ka Haruna. To da yan dakikoki za mu bude layukanmu mai wato na waya domin mu samu daukar ra'ayoyinku akan kowane bangare na mulki ne ya kamata Buhari ya tsoma tabawa da zaran ya dawo, ko kuma zai yi kuskure ma in ya dawo Najeriya. To amma kafin ku fara gaya mana abin da kuke tunani kan wannan, bari mu yi muku shimfiɗa da wasu ra'ayoyi da wakilinmu na Abuja Nasiru Elika ya dauko mana.
A Laraban nan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke cika kwana 80 chief da ficewa zuwa London don neman maganin jinyar da yake yi, inda mukarrabansa ke ba da tabbacin ya samu sauki kuma zai dawo ba da dadewa ba. Tuni aka fara rade radin da zaran shugaban ya dawo zai yi wasu sauye-sauye da ma dokar matakin karshe kan sakataren gwamnati Babuce David Lawal da aka dakatar biyo bayan zargin badakala. Ga dan kamfen din Buhari na kasa tsare Kailani Muhammad yana da kyau shugaban ya share duk waɗanda gwamnatin Jonathan ta nada jajiberin saukarta a mayun 2015.
Muna kira ga shugaba Muhammadu Buhari waɗannan mutanen a siyasance ya aje su kai mutanen su da yawa wanda za su iya zuwa su rike wayannan masana'antu da ma'aikatu su yi aiki don Najeriya ta ci gaban fitar da Najeriya cikin kangin da muke.
Wannan ya zo daidai da ra'ayin mukarrabin shugaban ya ukaca ciro mambakan daura.
Ni dai na san da ranshi bai mutu ba, kuma da izinin Allah, Allah zai ba shi karfin ya zo ya yaki cin hanci da rashawa. Shi ne nake ba shi shawarar cewa da ya dawo ya kafa kotu ta wata uku ta alkalai daban, amma wa'annan alkalan in su za su yi shari'a har abada ba zai taɓa samun yaki cin hanci da rashawa ba, saboda wanda suke zagaye da shi duk sun ci hanci da rashawa duka.
Tsohon dan majalisa CPC Ibrahim Bello ya yi na'am da haka.
Ina aka saba, ina ne ba a gyara ba, ina ne ba a cika alkawari ba, in aito ba ba shi kashin in mun fito 2019 ba ba shi ka komai na ya faruwa. Amma in ba a yi wannan ba, duk yanda ake san shi, aka wa gari ina kitso ana warwarewa ba ba shi ka ba maganin 2019. Amma abin da nake nufi anan shine sai an gyara za a sakara samu karbuwa kamar da aka samu karbuwa a 2015.
Wani abu da yazo daban tarayin dan APC daga Kebbi Saliu Isa na taro shine shugaban Maye Murabus da ba da dama ga mukarrabai.
Idan shi Muhammadu Buhari ya ji baya iyawa, yana da mutane da yawa wanda ya amince musu, kuma mu ma in Najeriya mu amince musu, kamar dan shi malaman Mandaura wanda ya kware harkan mulki, ya mafi Muhammadu Buhari kware wurin mulki, zai ya dauko shi ci a shi ya gaji sai a ba shi malaman Mandaura ko da mataimakin shugaban kasa ne shi, kuma wannan ya wuce. Akwai mutane da yawa su irin su Adamu su Muhammad Bello yana kawo abin da ake kira capacity building Abuja.
Architect Usman Yusuf ya fitar da rai ga sauyin da yake tsammani za a samu.
Yau ka zo ha kullu boda ka hana mutane shugaban shinkafa, kai a gida ba ku noma shinkafa ba, ka sa mutane a cikin wahala.
An dai sha tunanin shugaban zai dau irin waɗannan matakan a baya, amma hasashen sai ya sani wa mutane dan daga batun za a yi sauyi a Laraba bayan taron majalisar zattarwa zuwa ranar demokradiya ko ko ranar ƴancin Najeriya shiru. Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ka san shanan duniya wuya gare, in ka ga mutum kana ra'ayi ne malam. Kafin ku san jiki kai da shi, na so kai bincike na yi kaɗan.
To a gaishe ka Nasiru, to kamar da na ce na san kuma kun ƙagara yanzu ku fara gaya mana ra'ayinku kan wani ɓangare na gwamnatin shi kuke gani ya kamata Muhammadu Buhari shugaban Najeriya ya taɓa da zaran ya dawo gida daga asibiti a London. To amma kafin sannan ga wannan.
Maganar ko za ta fashe
samayen
wiya, idan na faso ta ai tafiyan ta da akashi
samayen wiya,
in ta fito fili mai halin shi za ta ishe
samayen
wiya, idan ya ji zafi
ya
yara hali nai, idan ya fusa to to mu ma mu dau da mara.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To, masu sarrafa mun buɗe layu na waya domin jin ra'ayinku, me ya kamata shugaba Muhammadu Buhari da zaran Allah ya maido shi gida Najeriya da kuke son ku ga ya fara taɓa? Bari mu share fage nan kusa da Abuja a Abaji. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Alaikum salam, wane ne?
Ana Muhammad.
To, sha Muhammadu wayan kuma ya tsinke ka fara da Muhammadu. To, bari mu je Kaduna tuna Abuja taki. Wane ne a Kaduna? To Malam Ibrahim, barka da dare. Me kake so ka ga Buhari ya yi da ya dawo?
Ina muku fatan alheri, ina tunanin kuma samun ku ba sai yau.
To alhamdulillah, mun ji daɗi da ka same mu. To ka ji abin da muke tattaunawa ko?
Allah ta bada alheri.
Amin. Ka ji abin da muke magana ko?
In fadi ra'ayi nan Allah ya.
Na'am. Kai a'a to ai tunda ka zo yanzu sai kai kokari ka ga mana me kake so ka ga Muhammadu Buhari ya fara yi da ya dawo gida.
A ta zo zuwa gaba na kira ku zan ra'ayi na yanzu ina muku fatan alheri ne kafin ne lokacin ne.
To mun gode Malam Ibrahim. Hello, sai Adama waye ne daga Adama yake kira ne?
Waziri Abubakar yake magana.
To mana waziri barka ya dare, me kake so shugaban kasa ya yi Allah ya maido shi gida lafiya?
Eh to, abinda ni nake so idan Ubangiji Allah ya dawo da shi lafiya. Ina bukatar duk wasu munafukan nan Ubangiji Allah ya sa ya aika kansu gaba daya.
Eh me?
Gaba daya duk wasu munafukan da suke hana shi gudun ruwan nan ya yi aiki a kansu gaba daya kafa.
To ai ba ya kaji ai muna magana kana nufin mutanen da ke kamar waɗanne mutane kake so kana son ya canja wasu ne? Hello? To bari mu je Plateau don Adama wanda ba mu same shi. Hello? Hello, wa ke kira daga Plateau? To na Plateau ma ya tsinke yau muna samun matsaloli da wayoyinmu. To idan yanzu ka cha ko chaka wato tashar ta mu yanzu muna magana ne yau kan maganar shugaban Najeriya wato Muhammadu Buhari, muna tambaye ku me kuke so ku ga ya idan ya dawo. Bari mu je Kaduna mu sake gwada. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam Aliyu, barka da lasariya.
Barka da dare, wane ne?
Sunana Murtala, ina kiran ku daga gari da gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To mana mutanen me kake so shugaban kasa ya dawo gida?
Abin da nike roƙon Allah tun kafin jirgin shiga masauka iyakon na Abuja nan dama dai a gaba daya mutanen da suke na farko dai bila din nan gaskiya canza su ma'aikata. Na biyu jam'iyyar nan ai mata tankade da rariya na APC. Sannan kuma na uku harkan shari'a, bangaren shari'a ne ya kamata a ƙara tankade da rariya don mu fara ganin an fara tsaura mutane a kan laifukan da su. Kuma mutumin da wani kun yi kira da wani ra'ayinki, wai mun Buhari ba zai iya bai ba. Ai ina da yawa mun daina zaɓe fa Buhari ya ce mu dawo. Ba wani mutum kamar shi da zai ba shi mulki gaskiya mu ƙara zaɓe. Shi ɗin na Allah ya ja mana kwanan shi, shi daina ma tunanin wai ya gusa ya ba wani, ba za mu taɓa yadda ba. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode muku. Labarin mu je Bauchi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To muna tare da.
Wa alaikum salam.
Tare da wa muke?
Aliyu Atayuru daga Bauchi.
To ta kwarana, barka da dare, me kake so ka ga shugaban kasa ya ne da ya dawo?
Barka da. To ni abin da nake so in ga shugaban kasa ya yi, na farko dai ya gode mu Allah da ya ba shi lafiya. In ya godiya mu Allah da ya ba shi lafiya, ya haƙura dukkan waɗanda suke kawo masa cikas, mu talakawa mu rubuta su. Ba aikinsa ba ne, duk in ya ce yau zai taɓa musamman 'yan majalisar dattawan nan. Muna ciki da su ƙwarai da gaske, saboda irin cikas da suke kawo masa, ko yau ka ga wayansu ƙudiri da suka yi. Amma kuma ba da ra'ayinmu ba, ba da manufarmu ba, sun rage masa wai ƙarfi, sun ƙara wa kansu.
To mun gode Malam Aliyu, bari mu je Kano. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
To ina jin ka, wani ne?
Malam Ali Mustafa Sokoto, barka da al'asariya.
Barka.
Sunana Alhaji Musan Gazu, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya, amma da kanan daba Najeriya.
To yau ka canza sheka. To mu je Alhaji Musa.
To alhamdulillah, idan muka ɗauki wannan batutuwa da kuke tambaya a kai mai mutum ya kamata a ba da shawara idan da Buhari ya dawo. Na farko dai gaskiya idan shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari Allah ya dawo da shi Najeriya, ya kamata wayoyin talakawa da suka yi wahala suka zaɓe shi a kan irin wahalhalun da suke fama da shi a Najeriya, na farko kenan. Na biyunsu kuma wannan fada tashi ta Abuja a Sarauk, muna fatan Buhari, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, 75% gaba ɗaya wanda suke wannan bila ya kamata a yi wa
kashi 75 cikin 100.
To ai akwai mutane. Na'am?
Nace kashi 75 cikin 100 kace ko?
Kashi 75 cikin 100, saboda akwai wanda suka mai wahala lokacin zaben shi, kai kuma ba su cikin gwamnati. Dan haka wanda za su taimake shi, taimake al'ummar Najeriya, su ya kamata Muhammadu Buhari ya kawo, ya zo ya dasa su domin a ci gaba da yi al'umma abin da ya kamata. Da fatan za a tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode.
To mun gode Malam Musa, bari mu je Port Harcourt. Assalamu alaikum.
To wa alaikum salam.
Wane ne?
Ina tare da Salisu mai da Bino daga garin Port Harcourt.
Mai Salisu, me kake so Buhari ya fara yi da zaran Allah ya maido shi Abuja lafiya?
To zaran Allah ya maido shi lafiya, ta
To da ya dawo me kake so kaga yayi?
To abin da nake so yayi gaskiya ko da ke da ake da zai duba emergency na abin da ke sa abin nan.
Wai nan taka malam Salisu tana da matsala. Ko zaka sake gwada mun mu sai ka ci gaba in baka gama fadar abin da kake fada ba. To kuna sauraren muna sauraren ra'ayinku ne kan idan Buhari ya dawo me kuke so ku ga ya. Bari mu sake koma Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Kuna magana da Uzaini My Heart bakon Samina ka jihar Kaduna Najeriya.
To me kake so a ga shugaban kasa ya Allah mai doshi gida lafiya Abuja?
Yawwa, kaman batun harkan shari'a, batun cin hanci da rashuwa da kowaye ya kamata a ce suna aikata cin hanci da rashuwa, ya kamata da musu hukunci daidai da abin da ya kamata. Saboda akwai mutane da ya kamata a ce idan suna irin.
Hello? To Kaduna ta zake.
Hello, ina jin ka.
To bari mu je Kano. Kai ne daga Kano?
Isa dan guguwa kofar ruwa.
To tasha mala Isa kai ma waya ta ga ta tsinke. Yau da sai Allah ya sauka ci da hakuri. Muna ta kokarin mutane na kokarin kira kuma wai suna halin su. Muna bada hakuri ga wanda suka yi kokari su samu amma basu samu damar kira ba. Da yake gobe ma wata rana ce zamu sake wuta. Ko kana nan mala Isa ka dawo kana nan? To yi sauri kana da dakika kamar 10. Me kake so ka ce? To an ga min babu lokaci ma da zamu ci gaba da wannan waya. Sai ai kokari gobe a saki kira mu. Mun gode. Kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Muna la'asari ya ce muna karfe 5 saura minti 8 lokaci ne da Baba Yakubu Makeri zai ba ku
wasanni a takaice.
Shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya kuma jagoran kwamitin shirya gasar cin kofin nahiyar Afirka Amadu Pinnick ya ce faɗaɗa gasar cin kofin nahiyar Afirka da hukumar CAF ta yi ba zai rage ingancin gasar ba. Pinnick ya kyautata zaton Afirka za ta amfana da wannan mataki na faɗaɗa gasar ko da an samu cikas da farkon farin wannan matakin. Jami'in na hukumar CAF Pinnick ya ce canza lokacin gasar cin kofin nahiyar Afirka zai sa 'yan wasan nahiyar Afirka su samu kuɗi sosai a ƙasashen Turai tunda yake dai gasar na Afirka ya dace da tsarin shekarun wasa. An dakatar da wasu alƙalan wasanni wanda suka yi alƙalanci a wasan Professional League din Najeriya na NFPL guda 6 sakamakon rashin kokari kuma ba za su ƙara yin alƙalanci a ragowar kakar wasan shekarar 2016 da kuma 2017. Hukumar gudanar da league ta LMC ita ce ta buƙaci Professional League din Najeriya ta dakatar da waɗannan alƙalan bayan da ta sake duba alƙalancin da suka yi a wasu wasannin league, inji wani jami'in hukumar LMC. Waɗanda aka dakatar da su sun haɗa ne da alƙalai guda 4 da mataimakan alƙalai guda 2 wanda suka yi alƙalanci a radaku daban-daban na gasar Professional League din Najeriya a ranakun wasanni na 29 da 30 da kuma 31. A ƙasar Ghana kuma hukumar League din ƙasar ta fidda wata sanarwa da ke tabbatar da dakatar da wasan Premier League din ƙasar har tsawon wata guda don ba da dama ci gaba da gasar kofin ƙalubale da kuma ba 'yan wasan ƙungiyar Black Stars masu wasan cikin gida wato Black Stars B su shirya sosai don yin wasan shiga gasar kofin Africa na CHAN da Ghana za ta yi da ƙasar Burkina Faso. A ƙarshen wannan mako ne za a kawo ƙarshen gasar cin kofin ƙalubalen kana Black Stars B da 'yan wasanta suke cikin League din cikin gida za ta fara sansani na mako guda kafin ta yi wasa na 2 da ƙasar Burkina Faso wanda za a yi a makonni 2 masu zuwa cikin watan Agusta. Tsohon gwarzon dambin Ghana na ƙasa da ƙasa Azuma Nelson ya kyautata zaton Isaac Dogbe zai lashe kambin duniya. Dogbe dan dambin Ghana ya lankaɗawa abokin karawansa dan ƙasar Argentina Javier Chacon dan karan kashi a gaban wani gagarumin taro a dandalin dambin boxing na Bukum Arena a birnin Accra da haɗa da tsohon shugaban Rawlings da ma Azuma Nelson tsohon dan dambin Ghana a kokarin da Dogbe yake yi na kare kambinsa na ƙasa da ƙasa na nauyin WBO super bantamweight. Hagiyo akan dambin boxing kuwa tsohon shugaba Flat Lieutenant Jerrigan Rawlings ya kira ga masu ruwa da tsaki a fannin raya dambin boxing a Ghana da su farfaɗo da wannan wasan na dambin boxing wanda ya bar Ghana ta yi ƙaurin suna a duniya. Tsohon shugaba Rawlings ya ce a cikin nasarori da Ghana ta yi a wurin wasan dambin boxing Ghana ta ɗauki kambin zinari na wasan ƙungiyar Commonwealth don haka bai kamata a bar Ghana ta koma baya kamar yadda ake gani a cikin wannan lokaci ba.
yanzu kuma sai sharhi murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwanan nan babbar kotun koli ta Rasha ta tabbatar da haramcin mabiya ɗariƙar Kirista ta Jehovah's Witness a bayan da a watan Afrilu ma'aikatar shari'a ta ƙasar ta ayyana ta a matsayin ƙungiyar 'yan tsagera. Wannan shine sabon abu mai tsoratarwa da yake tashi a Rasha na hukunta mabiya tsirarin addinai ciki har da cocin Scientology. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Heather Nauert, ta buƙaci jami'an Rasha su ɗage haramcin mabiya Jehovah Witness da kuma ayyukansu a Rasha, su kuma maida cibiyar ayyuka ta Jehovah Witness, sannan su saki duk wasu mambobin tsirarin addinai da aka kama ba bisa ƙa'ida ba, aka kuma kulle su sakamakon ayyukansu da sunan 'yan tsagera. Ms. Nauert ta ƙara da cewa, muna ƙara jan hankalin Rasha da ta mutunta 'yancin yin tunani da addini ko kuma imani. An kafa ɗariƙar Jehovah Witness a shekarar 1880 a Amurka. Akwai fiye da mutane miliyan 8,300 mabiya Jehovah Witness a faɗin duniya, ciki akwai 175,000 a Rasha. Hukumar sa ido kan 'yancin addini a faɗin duniya ta Amurka, wadda ke bayar da shawara ga shugaban ƙasa da majalisun dokokin Amurka kan manufofi da suka shafi walwalar addini a faɗin duniya, ita ma ta yi Allah wadai da wannan haramci. Shugaban hukumar Daniel Mark ya ce, abin takaici shine hukuncin da kotun kolin ta yanke ya nuna yadda gwamnatin kasar take ci gaba da kwatanta 'yancin addini na lumana a zaman tsagiranci. Mabiya ɗariƙar Jehovah Witness ba 'yan ƙungiyar tsagira ba ne, kuma ya kamata su iya yin ibadarsu a bayyane ba tare da matsawar gwamnati ba. Hukumar ta ayyana Rasha a matsayin ƙasar da ake ci gaba da samun damuwa da ita a saboda matakan daƙile 'yancin walwalar addini ƙiri da muzu da take ɗauka. Ya kamata mabiya dukkan tsirarin addinai a Rasha su gudanar da ayyukansu na addini da taro ba tare da tsangwama ba, kamar yadda kundin tsarin mulkin Rasha ya ba su 'yanci. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda kuma ya kama lokacin da zan sake mai da kurin Grace da wanta waku labarai a takaice.
Shugaba Donald Trump ya ce yanzu rundunar sojin Amurka ba za ta bari waɗanda suka sauya jinsin su na asali su yi aikin soja a kowane mataki ba, abinda ya sauya tsarin da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar Barack Obama ta sanar bara. A jerin bayanai da ya yi ta hanyar sadarwar Twitter, Trump ya ce bayan na nemi shawarwarin jami'an soja da kuma ƙwararruna a fannin aikin soja, zan daina amincewa da waɗanda suka canza jinsinsu su yi aiki a rundunar sojojin ƙasar. Ya rubuta cewa tilas ne rundunar sojojinmu ta maida hankali kan samun gagaruman nasara, ba za a ɗora mata na waya tsadar jinyar da masu canza jinsi suke jawo rundunar ba. Yau Laraba, majalisar dattijai da kuma jam'iyyar Republican ke jagoranta a Amurka za ta kaɗa ƙuri'ar soke fitaccen tsarin kiwon lafiya na tsohon shugaban ƙasa Barack Obama. Yunƙurin na yanzu zai soke tsarin Obamacare da ya sanar da inshora ga miliyoyin Amurkawa, sai dai ba za a maye gurbinsa ba. Waɗansu 'yan jam'iyyar Republican suna bayyana damuwa cewa soke dokar ba tare da maye gurbinta ba zai sa miliyoyin Amurkawa rasa inshora, wani yunƙurin da bisa ga dukkan alamu ba zai samu karɓuwa ba. Mataimakin ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Rasha, Sergey Ryabkov, ya ce mai yiwuwa ne Moscow ta rama matakan da Amurka ta ɗauka na ƙaƙaba mata waɗansu takunkumi.
To, a gaishe ki Grace Jama'a, abin da ya sauka kina a daidai wannan lokaci, sai mun da muku gobe da safe da ƙarfe 6 da kuma ƙarfe 8 na safiyar gobe ɗin agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, da su sababbin labarai, rahotanni da shirye-shirye. Muna godiya da kuka samu damar sauraron sashen Hausa na murya Amurka. Zakan ni da Grace Alheri Abdu da injiniyoyin mu da kuma Julian Latest Creation, muke muku ban kwana daga birnin Washington DC.